حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركة مدرسة ساكيها الدواء اتكين ونن وتو مركز مي البركة مركز أهل السنة والجماعة batare da tsawaitawa ba kamar yanda mallam ya gabatar abinda zamu tattauna akan shi shine wato halaye da kuma dabi'un da ya kamata a samu mai azumi da shi a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan ɗan uwa musulmi wato shi mai azumi a lokacin da yake gabatar da ibada ta azumi lalle ana so a ga tasirin wannan ibada tare da shi kamar yanda mallam a cikin gabatarwa ta shi ya karanta mana aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai yace la'allakum tattaqun ma'ana abin da yake so a isa gare shi daga karshe shine samun takwa da kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma dukkan mu mun sani cewa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai kai har cikin zuciya ba zai samu ba a haka nan ba tare da halaye wanda suke masu kyau ba ma'ana a farko sai an samu tsarki na zuciya zuciyar ta tsarkaka sannan kuma tsoron Allah subhanahu wataala zai samu guri wanda zai zama a cikin wannan zuciya wannan abin ne yasa zamu tattauna dangane da halaye halaye wanda zasu sa a matsayinka na mai azumi ya kasance wato hannunka ya kubuta daga cutar da wanda suke ba kai ba wannan halayen su ne zasu sa shirin da kake yi a cikin al'umma ya kasance shiru ne wanda yake cike da hikima domin ba komai ake haƙi ba sannan kuma wannan halayen su ne halayen da zasu sa maganganun da zasu fito daga bakinka su kasance wato sun kumshi haske a cikin su wa'innan halaye su ne halayen da kamata a ce an samu mai azumi da su zamu tattauna akan abubuwa guda biyar zuwa shida dan saboda karamin lokaci abu na farko ɗan uwa musulmi abinda ake so na farko a samu mai azumi da shi a matsayin hali shine wato azumi wanda yake na gabobi bayan azumi wanda yake na cin abinci domin so da yawa daga cikin musulmai suna yin azumi na cin abinci da shan abin sha amma kuma gabobin su ba azumi suke ba wanda kuma wannan yana nuna cewa lalle a tare da wannan mai azumin koda yayi azumi na cin abinci da shan abin sha to lalle a tare da shi akwai munanan halaye domin wanda yake tare da azumi a tare da shi sannan kuma ka samu gabobin shi ba su yi azumi ba kamar yanda bakin shi yi azumi daga cin abinci alama ce da ke nuna cewa lalle a cikin zuciyar shi akwai wani nau'i wanda yake na datti wanda bai tsarkake miki zuciya ba har ta kai ga yani sanci wannan ayyuka alhadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na Abu Huraira al-Imam al-Bukhari ya rawaito da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla zuhr wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada siyamahu fi an yada ta'amahu wa sharabahu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mai azumin da bai kauce ma zance wanda yake na ƙarya ba da kuma aiki da abin da wannan ƙaryar ta kumsa to Allah bai buƙatan ya bar abincin shi da kuma abin shan shi idan muka yi duba da wannan hadisin zamu fahimci cewa ashe wai shi azumi ba wai gaya shi ba shine a bar cin abinci sannan kuma a bar shan abin sha kadai a'a wani abu ne wanda ake so ya gyara rayuwarka ga baki daya a samu asarin shi a cikin rayuwarka da kuma cikin dabi'unka da halayenka Jabir ibn Abdullah sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutun yayi azumi to ana so jin shi da ganin shi da halishan shi su ma dai su yi azumi kuma su kame kamar yadda mallam ya riga ya gabatar da wannan amma yanzu a cikin rayuwar mu muna yin azumi amma jin mu ba azumi yake ba muna yin azumi amma sai mu je mu zamna inda yake kada kada da waki waki da kuma cin naman mutane koda baka yi ba amma kana zamna ana yi ka meka kunne kana shuraye kana jin dadin zancen ana cin mutuncin wani wannan kai ma kana daga cikin waɗanda suka yi koda a ce ba yi kai ba sannan kuma wato mutane ya kasance idan su ba azumi yake yi ba wani shi profite yake yin azumi harama yanzu ne lokacin kallon siri wataƙila ma ana akwai wanda ya yi talishiryansa suna nan buhuru jira yake a fara azumin kawai ya shiga kallo dama ba barci yake ba in aka sha ruwa bayan ya yi da abin da yake yi shikenan zai ya hau kallakal bai kwantawa barci sai an yi zuhur yanzu kuma wai yanzu ne lokacin barcin shi ba zai tashi ba sai lokacin azhar in han yi katari mai yin sallar ne kenan kaga wannan ai lalataccen musulmi ne waliyazu billah haka nan kuma ya kamata halshen mutun ya azumi shi ma kamar yanda yake faɗa yake cewa walisanuka shi ma da halshen kai ya zamanto ya azumi halshen ka taya zai azumi ya kasance duk abin da zai fito daga bakinka ya kasance ka kiyaye shi kada ka fitar da wani abu wanda yake mai muni daga cikin halshenka daga ƙarshe sai yake cewa wala yakunu yawma fitrika wa yawma sawmuka sawa kada ya kasance ranar da kake azumi da ranar da baka azumi kai dai dabi'un naka ba su da bambanci jiya kai mutunan banza ne yau azumi yazo kuma hal ila yau dai kai mutunan banza ne kaga alama ce da take nuna cewa wannan azumin bai yi tasiri a cikin halayenka ba ya kasance magabata na ƙwarai sukan je masallaci lokacin da aka fara azumi ba sa hutowa sai ake tambaye su me yasa kuke wannan abin sai suke cewa to ai mu muna zuwa can ne dan mu tsarkake wato ayyukanmu kada ya kasance mun hada cikin waɗanda suke cin naman mutane idan har magabata waɗanda zamanin su ya fi namu alkhairi za su nisanci zuwa wajen tattaunawa wadda batta da alkhairi a cikinta dan su tseratar da ibadarsu to yaya kuma wannan zamanin da muke ciki zai kasance saboda haka yana da kyau a ce mutum ya kula da wannan kada ya bata azumin shi ta hanyar wannan abu na biyu a gaggauce akwai wani babban makami wanda ya kamata mai azumi ya yi aiki da shi wanda zai taimaka mashi wajen ƙara tsarkake zukatan shi ya zamanto ya samu ɗabi'u da kuma halaye masu kyau ba wani makami bane mafaci makamin innisa'imun wannan makami ne wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe shi a cikin wani hadisi hadisin abi huraira bukhari da muslim sarawaito hadisin a cikin dogon hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa fa in sabahu ahadun aw qatalahu ko kuma wa qatalahu falyaqul innisa'imun annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa shi mai azumi lokacin da wani ya faɗi mishi magana mara kyau ko ta zagi ko kuma ma ya hantare shi yana nema su samu rikici tsakankaninsu falyaqul annabi ya ce ga abin da zai faɗi mine innisa'imun ni azumi nike watakila in aka haɗu wannan wani sai ya ce to ai wannan kamar kayi aiki da riya kenan ya zaka ce kana azumi ka waɗi ma wani a'a malamai suka ce wannan ba wai riya bace ba a tunatar da kanka ne kake a karan farko cewa kai a yanzu hali kake na azumi wannan azumin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu wanda ya salla dan shi sai ubangiji to ta yaya zaka bari kuma a yanzu wani ya zo wuce kawai ya nemi ya lalata maka wannan babban ladan wanda kai ma baka san ko ya girman shi yake ba suka ce wannan zai zamanto kamar wani alarma ne wata alama ce da zaka ma kanka tun a karan farko ta tunatar da kai cewa lalle kana cikin wani yanayi na ibada wanda bai kamata ka bi wannan bawan Allah da yake hantara ka da fada ba saboda haka wannan zai ƙara maido ka kan hanya sai ka ƙara gyara zuciyar taka ɗaya daga cikin magabata al-Ahnaf bin Qais yake cewa ai ni duk wanda ya nuna mini adawa to dole sai nayi aiki da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku yake cewa in ya kasance shi wanda ya nuna mini adawa huwa a'la minni ya yana nesa da ni yahini kwata-kwata ba sa'ana bane yace to abin da zan yi a wannan lokacin in ya jani da hada ko kuma ya hantare ni sai yace araftu lahu qadrahu sai in bashi girman shi dama ai shi babba koda ya zabta hanya hakuri ake a bashi girman shi sai a kauce ma yace in kuma ba haka ba yace wa in kana duni in kuma a kasa da ni yake ni na hishi kuma hallau ya hantare ni yace to a wannan lokacin akramtu nafsi an yace sai in girmama kaina akan shi bazan biya shi ba saboda matsayina ya wuce in biya shi yace wa in kana naziri in kuma sa'ana ne yace tafaddaltu anhu sai in nuna hali na girma sai in kibiya shi duk wanda yake sa'anka ya hantare ka yake bin ka da rikici sai ka kibiya shi daga ƙarshe zaka ga ya ji kuma me yasa saboda ya neme ka da wani abu ne kai kuma kake ayi abu daga ƙarshe sai ya ji kuma ya ce to wai da mani ne ya kai ni wannan kalma ta innisa'imun saboda haka za ta kasance a matsayin makami babba wanda za ta taimaka ma musulmi dan ganin ya tsarkake zuciyar shi abu na uku a gaggauce ƴan uwa shine aljudi wal infaq wato kyauta da kuma ciyarwa wata azumi wata ne na ciyarwa ƴan uwa musulmi wannan nukta ce mai mahimmanci sosai so da yawa muna cikin rayuwa da mutane waɗanda suke mabukata wasu suna yin azumin wannan wallahi ba su da abin da za su bude baki in rana ta fada. Amma kai yanzu a gidanka da mini kake bude baki, kana iya tunawa ko da dire da baya zara da irin wayannan mutanen? Wasu rayuwa suke huta suna fafutuka, aiki muke zuwa tare da su, watakila abokanmu ne na kasuwa a kasuwanninmu a shagunanmu, amma kasuwancin nasu baya isassu a cikin gidajensu. Da za mu bibi rayuwarsu za mu gani malejin da suke yi ya huce yadda ake tsammani. Kai kana ganin shi ya huto kasuwa, gani kake lahiya launi, shi kuma shi kaɗai yasan abin da yake yi. Saboda haka wannan dama ce babba da ya kamata a ce mun yi tunani, mun yi aiki da wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kazimina al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wato wa'inda suke ciyarwa a hali na yalwa da kuma hali na kunci, ko duk abin da gare ka komin karamta shi, kada ka ce wanga in na bashi yayi kadan. Wallahi wani abin da yake nema dubino ne kawai, amma bashi. Watakila a cikin mu na akwai wa'inda suke kai ziyara cikin likitoci ko hospital nan haka, ko kuma irin mar'i anfan da irin wa'innan gurare dai wa'inda jama'a suke zawa daga karkara. In ka tayi daidai shan ruwa, watakila za ka iya zubar da hawaye, saboda halin da mutane suke ciki suke gudanar da rayuwarsu zai baka tausayi sosai. Al-Imam Shafi'i ya kasance in watan Ramadan ya zo yana lullumka kyautar da yake yi ga jama'a, sai yake cewa ai ni ina so a ce mutum ya ƙara kyauta a cikin watan Ramadan. Yace iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ba dan komi ba sai dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito cewa kana ashwadan nas wa kana ashwada ma yakunu fi Ramadan, ya kasance yafi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam, amma kuma yafi lillinka kyauta a cikin watan Ramadan. To tunda an ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, akwai abin koyi wanda yake nagartacce tsakankanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ga abin da annabi ke shin a shirye muke za mu yi wannan abin? In a shirye muke, kofa guda take, tun daga yanzu sai mu yi wannan tanadin. Lokacin da ka zo shan ruwa, ka yi kokari ko da mutum ɗaya ne a ce ka gayyato shi cikin waɗanda suke mabukata, kun sha ruwa wannan tare da shi, domin akwai ɗimbin lada wanda yake mai yawa. Wasu kuma daga cikin mabukatan danginmu ne makusantan mu ne, amma kallon na nesa muke muna ba su, amma waɗanda suke na kusa da mu, danginmu makusantan mu, mun mance da su kwata-kwata ban mamatinarsu. Alhali kuma su wa'innan makusantan suna da haƙƙi a kanmu. Lokacin da ka ba makusantinka wani abu na sadaka, za ka samu lada guda biyu. Na farko akwai ladan zumunci, sannan kuma na biyu akwai wato lada na wannan sadaka ɗin. A gaggauce abu na hudu shi ne wato ɗabi'un mai azumi a lokacin da ya bar gidanshi. So da yawa in muka fita daga gida, ɗabi'unmu tsakankanin mu'amalarmu da mutane ba ɗabi'a ba ce ba irin ta mai azumi. Yaya ɗabi'arka take a matsayinka na DJ a ma'aikata da kai da ma'aikatanka? Yaya ɗabi'arka take a matsayinka na shugaba a shago da kai da yaran shagonka? Shin ɗabi'a ce wadda take ta mu'amala mai kyau, ko kuma a'a ɗabi'a ce wadda take mummuna, Allah suke oga ya gusa a samu asarara? To kaga wannan duka abu ne wanda ya kamata a ce mai azumi yayi kallo, yayi dubi zuwa gare su. Akwai hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito, hadisin Abi Dharr al-Ghifari, Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai kai ma mutum mulmushi, baka san shi ba, bai san ka ba, kai mulmushi ka dan baka ladan sadaqa, ballantana kuma yaran shagonka haba alaji. Al-Hasan al-Basri yake cewa yana daga cikin dabi'u masu kyau na mutum ya kasance ya shimfiɗa huskar shi, sannan kuma ya yi kyauta da abin hannun shi, sannan kuma daga ƙarshe ya kame daga cutarwar da za ta fito daga gare shi, kada ka cutar da kowa. Ka ɗora ma kanka wannan ka'idodin guda uku: kawai ka shimfiɗa huska, kakka ma kowa ɗarmin huska, sannan kuma duk abin da Allah ya baka ka tuno da waɗanda suke na ƙasa da kai, su ma dai ka ɗan musu, sannan kuma da ƙarshe kada ka yarda ka cutar da wani. Wannan ka'ida kaɗai in ka riƙe za ta taimaka maka ƙwarai da gaske wato wajen gyara ɗabi'unka. Daga cikin abin da zai gyara mana ɗabi'unmu a cikin mu'amalarmu da mutane idan mun fita daga gida, shi ne mu ringa tunawa da waɗanda suke masu shekaru da yawa, latijawa kenan. A lokacin da ake tsananin rana, zan ba da misali guda ɗaya saboda lokacin da ake tsananin rana, ka zo masallacin Juma'a, to he yake katari inda zaka shinwada tafi in ka kazo kuma lati ya dan shekara 70 ko sama yazo kuma inway in dai ya shinwada tafi dayan waye zai tsaya a ranan zaka ga mutun ya haka ya kaga latiyan sare sai ya ga gaje so ki shinwada tafin shi in yaso shi latiyan shiga rana kaga wannan babu girma ma ga wanda suke masu kai kana iya jure ma rana alal akalla amma wannan latiyan ne ka kalli shekarun shi wannan abin da zaka mishi kadi ya nuna cewa kana da dabi'u waɗanda suke masu kyau daga cikin dabi'un da zamu kiyaye shine akwai wato gyaran dabi'u da kuma abin da yake nuna cewa mai azumi yana da halaye masu kyau shine kada ya bari ko da yaran shi ne su cutar da waɗanda suke mabanta dani akwai wanda suke barin yara su ta iwace da daddare shi kuma yana cikin daki san yana kai ne yana kallon talabijin an sha ruwa an yi haniya amma kuma yara da goje suna cutar da makwabta sai iwu suke makwabta an shiga rayuwarsu yanzu dabi'a ce ta musulmi kai ka zama lahiya lo makwabtanka ba sa lahiya lo kaga wannan ba dabi'a bace ba mai kyau wani kuma a shi ba yaran bane ba ta yile ce zai sa gaba sai bude wulin ko me yake kallo Allahu alim amma bulimin ya da makwabta shi kuma makwabcin tunda an yi sha'ali sai zai ce Allah ya isa a cikin ranshi ba yanda iya kama kaza ta yalaki saboda ka ji tsoron Allah kada ka shiga hakkin mutane abu na gaba da gaggauce shine wato akhlaqu sa'in dakhil usrati shine dabi'un mai azumi a cikin wato iyalin shi mafi yawa ana samu ka gani wasu daga cikin masu azumi dabi'unsu cikin iyali ba su da kyau sai ga ya tahi waje wuni guda yanzu ya dawo gida kahin awa ɗaya a shan ruwa amma in yanzu sai ya shiga cikin daki kawai ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya zamna wataƙila matar tashi ita kuma yanzu kaga ya kawo mata ɗanwake ya kawo mata zobo ya kawo mata famili ya kawo mata salati duka shi yake ta ida ta kani shi kuma yanzu hatta da ɓarar galas ya kasa tayar ana yi ko ayi jama'a ana yanzu wannan ɗabi'a ce da mutum zai samu tsakanin shi da iyalin shi wannan bai hanawa fa a daidai lokacin da ta kawo mashi abinci in yi ɗanɗanon hari in yi gishiri ya yi sai ka ja har mun wannan wani irin wulaƙanci mutum ya sha wahala ba a san ba wala da ya yi amma zuwa kawo mashi gishiri ma ba a iya duba da shi kaga wannan ba ɗabi'a ba ce mai kyau kai alal aƙalla ka ƙaddara wahalar da ta yi na shirya wannan abubuwan ka waɗi mata magana mai kyau magabata sun kasance suna taya wato matansu ayyuka waɗanda suke na gidaje a lokacin da irin wannan hali ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin wani hadisi al-imam muslim ya rawaito hadisin nana aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu wa la yunza'u min shay'in illa shanahu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle saukakawa tabshi bayya samuwa ya kasance a cikin wani afaci ya kawata shi ya kara mashi ado da kyau kai tabshi tsakaninka da iyalinka zaka ga rayuwar ta tafi daidai san kasir san annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a hudda tabshi da tausasawa a cikin wani abu face ya lalata mun ya lalata shi ya zama to mara kyau wannan magana da zaka wadi zata ji ba dadi wataƙila gobe kai baka san abin da zai biyo baya ba ni waye jayo kenan kaga kai ka jayo a gaggauce ɗan uwa abinda yake na ƙarshe shine akwai wasu abubuwa waɗanda ya kamata a ce mai azumi ya nisance su sune saboda suna rage mishi ladan azumi akwai abubuwa da muke wanda suke rage mana ladan azumi daga ciki shine wato zama a cikin majalis bayan an sha ruwa bayan tarawih jiki ya maido sai a zauna a cikin fadoji ko an dora shayi ko kuma ana tattauna rayuwa sai zaman to an shiga cin naman mutane an yi azumi an wani cikin ibada amma kuma yanzu a zo a warware azumin ɗaya bayan ɗaya a zagi wancan a ci mutuncin wani ai wani mutumin banza ne azumi zo bai sadaka wannan alhaji zakkan ma yanzu ya kibe huda ban ina ga bare huda amma hawa jama'a ni gama kada wannan abubuwan kai da kake cikin wata mai albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin abi huraira al-imam at-tirmidhi ya rawaito hadisin al-imam an-nasa'i ibnu majah ya rawaito shi al-imam al-albani ya inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal-'atsh dawa daga cikin masu azumi babu wani rabo da suke samu a cikin azumin banda yunwa banza da shiro banza ka wani kana azumi banda yunwa da kasha kakka mance an tabka rana da kyalka kai azumin kuma yanzu kai ana fatan a samu ladan da ba san girman shi ba kuma daga ƙarshe ka zo kana warware hanyar da zata kai ka samu ladan asarar ta wace ce asarar ta kace kuma wannan yana sa mutun ya zamanto matsiyaci a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin na abi huraira ne annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce masahabban shi atadruna manil muflis kun san wane ne masiyaci suka ce al-muflisu man la dirham lahu wa la mata zuwa ga shadi suka ce wanda bashida gaya bashida dukiya shine masiyaci mu ai haka muke kallo go annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a al-muflisu min ummati masiyaci daga cikin al'ummata shine wanda zai zo ya zo da sallah da zakka da azumi amma a tare da shi ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya hantar wancan ya ma wancan kazai kada kai tsammanin kamar faida ce yake a tashi a ta gida a kwanta ta huce ba ta huce ba akwai ranakin dillanci za a zo a warware a maidozance wannan maidozancan ba za ta gyara ka ba shine zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisi yake cewa za a ringa kwasan ladan kaga kai duka ibada ma da kai wasu ne kama ha wanda kaci mutuncin su sune kama ibada kai lahiyayyen azumi a matsayinka na ahlus sunna amma kuma da ƙarshe a dauki lahiyayyen azumin gaba ɗaya ladan a ba wani kawai saboda ka ci mutuncin shi bayan sallar isha bayan tarawih ka ta gida ka kwanta mana me kai ka wannan kaga kenan daga ƙarshe illa dan shi kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a dauko kuma zinubin kaga su ma kayan da suka jayo zai dawo kanka sai ka kare yauni daga ina da ƙarshe sai ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a taiwo da shi wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kare wannan hadisin imamu tirmidhi rawaito shi sai wa muslimi abinda zan rihe da shi daga ƙarshe shine wata kissa da ake rawaita daga wani balaraban kauye. Balaraban kauye yayi azumi cikin tsananin rana. Rana ta buge shi. Ya zo yana bacin rai sai wani lallabo yake zage shi. In ya kalle shi kamar yara ma sai tuno girman ladan azumi. Al-sawmu li wa ana ajzibi. Sai haka. An aka ji ma yayi matsayi ƙarar gaya magana. Sai tuno annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an taba ka kace inni sa'imun inni sa'imun. Sai ce inni sa'imun inni sa'imun. Sai ta yi shi. Bayan an sha ruwa sai dawo ya sha ruwa mai doji kin sai wato yana zuwa dama da ina mutumin nan eh sha koshi yace in ka isa mai mai sabin da kawai yace dama da azumi ne nake dan uwa wannan misalin ba na bada shi bane dan ayi dariya na bada shi ne dan in kawo hujja akan cewa kada mu kasance kamar wannan balaraban kauye dabi'unmu masu kyau ne a Ramadan amma kuma in Ramadan ya wuce sai ya zamanto mun dawo gidanmu na jiya ka gani abu mai yawa kenan Ibn al-Qayyim da karshe yake cewa alama ta amsar aikin mutum shine daga nan sai yace alama ta amsar aikin mutum yace shine bayan yayi aiki managarci sannan wani aiki managarci ya biyo baya saboda haka wanda Allah ya datar da shi da yin aikin kirki a cikin watan Ramadan sannan kuma bayan watan Ramadan ya ci gaba da yin wannan aikin Ibn al-Qayyim yace alama ce da take nuna cewa aikin shi ya samu karbuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin wanda aikin shi za su samu karbuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh